fassala ko hadisi ya kawo daga cikin hadisan da ke nuna tashabuhi kamancece ne ar Allah da halittunsa ko yace to duk wadanga abin ga rashin fahimta ne da ake cewa an kam cikin hadisan an kamanta Allah da halittunsa babu kamanta Allah da halittunsa sai ya kawo hadisi na farko wani hadisi ya ka da farko ne yace hadisin farkon da ya kawo inda annabi ka ce innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara yayi bayani game da shi ko yace amsa ta kaso kashi biyu akwai amsa dunkulalliya akwai amsa bayyananna jawabul mujmal da jawabul mufassal sai ya kawo hadisi na biyu yace inda annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce inna allaha khalaqa adama ala suratihi to shine muke bayani yace shi ma irin na farko ne yana da amsa guda biyu amsa mujmala dunkulalliya sannan da amsa bayyananniya to mun yi dunkulalla game da hadisin inna allaha khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci annabi adam akan suratai shi Allah sai sun kace wasu masu tashbihi sun kace to tunda an ce ala surati akan sura Allah kenan gashi an kamanta annabi adam da Allah muna tare to sai ya kawo amsa dunkulalliya game da hadisin yace wa ammal jawabul mufassal amma amsa wanda afayyatacciya fa naqulu sai mu ce innal ladhi qala lalle wanda yace innallaha khalaqa adam ala suratihi Allah ya halicci annabi adam akan surarsa wanda ya faɗi wannan wa ammal jawabu ina za a tashi fa an najiba wace aya mai tsawo aya take fa okay wa ammal jawabul mufassal fa innana nujibu an kulli nafsin bihasabihi nan za a tashi okay to mu tafi to to amsa game da mito yace amsa game da hadisi innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatul badr ko da sannu za ku ga ubangijin ku kamar yadda kuke ganin wata daren da ya cika da haske la tadamuna fi ru'yati ba za ku yi matsetse ba za ku yi gwamatso ba ga gani nai yace to za a bada amsa nan kaga ya kawo kafur tashbihi za ku ga ubangijin kama tarawna al-qamara kamar yadda kuke ganin wata sai ya misalta ganin ubangiji da ganin wata yace to akwai amsa biyu da za a ba su amsa ta farko dunkulalliya ta biyu kuma wadda afayyatacciya to sai ya kawo dunkulalliya fal awwal al mujmal annahu la yumkinu hadda zuwa karshe wa ammal jawabul mufassal to amma amsa game da hadisin can innakum satarawna rabbakum kama tarawna al qamara wannan kafu tajbihi da aka kawo ba wai ana misalta ganin Allah da ganin wata bane yace wa ammal jawabul mufassal amma amsa wadda afayyatacciya fa innana nujibu an kulli nassin mu muna bada amsa ga kowane nassi bi hasbi ga gurgudun yadda nassin yake fa naqulu sai mu ce inna qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fadar annabi da yace innakum satarawna rabbakum lalle ku da sannu za ku ga ubangijin ku kama tarawna al-qamara kamar yadda kuke ganin wata laylatul badri darin da ya cika da haske in wata ya cika da haske idan 14 15 ga wata shi abbadar fadar annabi da yace lalle za ku ga ubangijinka mata raunal kamar kamar yadda kuke ganin wata lailatul badar darin da ya cika da haske la tudamuna ba za ku yi gwamatsu ba za ku yi matsitsi ne da juna fi ru'yati ga ganin sa ba laysa tashbihan ba wai kamantawa ne an kai ba lil mar'a bil mar'a ga abin gani da kuma abin gani ba don an ce za ku ga ubangiji kamar yadda kuke ganin wata ba wai kamanta watan nan na an kai da ubangiji ba kun fahimci abin da ya kasan ya ce yanzu ba ya kamanta ya ce za ku ga ubangijin ku kamar yadda kuke ganin wata ga kafu tashbihi nan kama ta raunal kamara wannan kafin ita ake kira kafu tashbihi to sai wasu sun ka ga to aiki na an kamanta ganin Allah da ganin wata koko an kamanta wata da Allah sai yace a wannan tashbihi ba wai tashbihi ne na abinda ake gani da wanda ake gani ba walakinahu tashbihun sai dai shi tashbihi ne kamantawa ne lin ru'yati ga gani bin ru'yati da kuma gani ganin yadda kuke ganin wata yanzu in wata ya hito akwai wanda watan ka boyuwa gare shi babu wanda to yadda kun ka san in wata ya hito ya kai in wata ya kai 15 ga wata in ya hito ba mai kare wani ga gani nai haka gobe kiyama za ku ga Allah kenan haka gobe kiyama Allah zai bayyana ga bayi ne mu'min ne waɗanda a cikin aljanna su gane shi ba tare da wani ya kawo yadda ka san nan baka ce muku da Allah jaye mai in gani to haka shi ma in Allah ya bayyana gobe kiyama ga bayi ne mu'min nai ba wanda zai kare wani daga gani muna tare tarauna ji abin da annabi ya ce tarauna kama tarauna za ku gani innakum satarauna rabbakum za ku ga ubangijinku kama tarauna kamar yadda kuke gani ashe kenan ganin ɗaya ne an ka misalta yadda kuke ganin wata haka za ku ga ubangijinku ba watan an ka misalta da ubangiji ba an ka kamanta da ubangiji ba ganin yadda kuke ganin wata nan ba tare da wani ya kare ma ba tare ka ce to Allah wani jaye mai in gani ba to haka gobe kiyama za ku ga ubangijin ku ba tare da wani ya kare ma ba mai kare ma in ya bayyana kowa zai gan shi muna tare falkafu kafun tashbihin da an kai amfani da ita fi kamata rauna ga kamata rauna ba ga kafu tashbihi nan ba dakhilatun ala masdarin muawwalin wato mai shiga ce akan masdari wanda ake wa tawili la'anna ma saboda ma masdariya ta masdari ce kama ai ka ru'yatukum al-qamar kamar yadda kuke ganin wata to haka za ku ga ubangijinku ashe wata an ka kamanta da ubangiji koko ganin kamar yadda kuke ganin wata an ka misalta da yadda za ku ga ubangiji gani an ka misalta ba wata an ka misalta da ubangiji ba wata kadirul kalam yadda za mu kaddara maganar take ma'anar kamata raunal qamar ay ka ru'yatukum al-qamara kamar ganin ku ga wata yadda kuke ganin wata lailatul badar dadin da ya cika da haske ya zan badar to haka nan za ku ga wahina idhin lokacin nan yakunu tashbihu tashbihin kamantawar da an kai amfani da kafin tashbihi kamantawar lin ru'yati ta gani ce bin ru'yati an kamanta yadda kuke ganin wata to kamar irin haka nan za ku ga ubangijinku lalmar a ba an kwatanta ba an kamanta abinda ake gani bilmar a da abinda ake gani yanzu nan me ake gani wata kamata raunal qamar kamar yadda kuke ganin wata ya haka za ku ga ubangijinku ba kamanta wata da ake gani da ubangijin da za a gani gobe kiyama an kai ba a ganin da kuke wa wata an ka misalta da ganin da za ku wa ubangiji muna tare yanzu wal muradu abin nufi annakum tarawnahu za ku ga Allah ru'yatan wa da hatan gani bayyananne kama tarawnal qamar kamar yadda kuke ganin wata ru'yatan wa da hatan lailatul badr gani bayyananne lokacin da ya cika da haske wanda kuke ganin wata ba mai kare ma ka ganai babu ba sai an yi gwamatsu ba haka za ku ga Allah ba wanda zai kare ma shi ba sai an yi gwamatsu ba don haka ganin an ka kamanta ba shi wata an ka kamanta da ubangiji ba don haka ga wannan hadisi bai zan tashbihul khaliqi bil makhluqi ba kamar yadda suke son su kawo hujja wala hadha saboda haka aqabahu annabi ya biyo bayan maganar bi qauli da hadatai yace la tadamu na fi ru'i ba za ku yi gwa matso ba ga gani nai ina fatar kun fahimta au ko ku la tadaruna ba za ku cutar da junanku ba fi ru'yati ga gani nai in an ka zo ana turere ne a wani nan kile dunguje wani wani ya jima wani da sauransu ba za ku tadamuna daga damma gami in an ka gami jiki ba za ku yi gwa matso ba tadaruna kuma daga darra cutuwa ba za ku cutar da juna ba ga gani nai fazal al ishkal al ando haka yanzu rikicin ya goshe ai yanzu kowa ya fahimci abin da aka nuyi ko ganin na an ka kamanta ba abinda ake gani an ka kamanta da abinda ake gani ba wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kuma cikin wani hadisi don haka ka gani innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara bayzan tashbihu al-khaliq bil makhluq ba muna tare to sai hadisi na gaba yace wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce cikin wani hadisi inna allah khalaqa adam lalle allah ya halicci annabi adam ala surati akan suratai surar wa wasu ce surar adam wasu ce surar allah abinda yafi a ce akan surar allah allah ya halicci annabi adam akan suratai shi allah to in an ka ce akan suratai kafin mu shiga cikin karatu bari a yi muku da hausa da hankalinku zai fara kawowa in an ka ce allah ya halicci adam akan suratai me zai fado ma kenan ya halicci adam akan yadda surar allah take yanzu waya ga wayar wata wayar belle abu to shi ya nuna wayar ga ita a belle abu waya tata za a jingina ta ga belle abu a yi idafar ta ga belle abu saboda idafa ta mallaka ni ne mallake ta to haka in ka ce surar allah kenan allah shi ya suranta ina fatar kun fahimta kamar yadda yace ma annabi isa wa ruhun minhu ruhi ne na daga ruhin allah cikin ruhin allah an ka dan bulguto an ka ba an ka yi ruhin annabi ma'ana ruhin isa halitta allah ne don haka ya zan ruhun minhu ina fata kun fahimta to shine yayyanan allah ya halicci adam ala surati akan suratai waye surata annabi adam surar da adam yake bisa gare ta wasu suranta shi Allah don haka surar nan surar Allah ce ba wai ana nahin Allah ya suranta shi kamar yadda shi Allah yake ba kamar yadda zatin Allah yake haka yayi Adam ba shi aka nafi ba wa suratu sura mumathilatun lil ukhra mai tamkacece ne ya ce ga wata wala yuqalu suratun ba a hankalta wata sura illa mumathilatun lil ukhra face tana tamkacece ne ga wata wala hadha saboda haka aktubu laka risalatan zan rubuta maka takarda thumma tudkhilu hal ala al photographia in na rubuta ma takarda sai ka shigar da ita cikin kayan da ake photo da shi photo starting machine shine ala al photographia photo starting machine din da aka yin photo da yanzu in ruwa kamar takarda ga misali ina so a suranta mai ita ya za a yi sai ka ba mai photocopy machine sai ya sa ma cikin abin gatai kyal sai irin ta hito wanda za ta hito tana da bambanci da wagga ba ko ri guda ba ka samu bambancin duk abin da an rubuci ga shi zai hitowa ga waccan wata kharijar risala kuma takaddar sai ta hito fa yuqalu sai a ce hadhihi suratu hadhihi wannan wanda an kai photocopy sura ce ta original din takaddat wala farqa bainal huruf babu bambanci tsakanin harufan wal kalimati da kalmomi na original takaddat da wagga photostat fa suratu don haka sura mudabiqatul lisura wanda tayi dace ne ga sura wal qa'id to wanda ya fadi wannan hadisin yace inna allaha khalaqa adama ala surati wa fade shi annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rasul alaihi salatu wassalam manzo allah shi ya faɗi wannan magana ko a alamu yafi kowa ilimi wa asdaqu yafi kowa gaskiya wa ansahu yafi kowa nasiha wa afsahu al-khalqa kuma yafi duk halittun allah fasaha don haka baka tunani in mai hankali yake baka tunanin da annabi yace inna allaha khalaqa adama ala surati yana nihin allah ya halicci adam akan sura allah bai ko kamata ya haɗo ga tunaninka ba in mai hankali yake
tunda magana ba ta hito daga takwali, ba ta hito ga jahili, ba ta hito ga balidi mara basira ba, ta hito ga wanda yake kowa ilimi, yake kowa basira, yake kowa fasaha, yake kowa tsoron Allah. Ina fatar kun fahimta. Wal jawabul mujmal, amsa dunkulalliya game da wannan hadisi, inna Allah khalaqa Adam ala surati anna qula, shine zamu ce la yumkinu bayyuwa an yunaqa hadal hadith, an yunaqa da hadal hadith, wannan hadisi ya ci karo wa qawluhu ta'ala da maganar Allah, bayyuwa wannan hadisin sahihi ya ci karo da maganar Allah da yace laysa kamithlihi shay'un, babu komi kama da shi. To in muna rike da laysa kamithlihi shay'un, kuma bayan wannan annabi an ka saukan ma, kuma annabin shi yace inna Allah khalaqa Adam ala surati, bai ko kamata ya hado ga tunaninka cewa annabi yana nahin Allah ya halicci Adam akan sura Allah ba. Ma'ana sura annabi Adam sura ce wanda Allah yayyata, to sai an ka jingina ta akkan jinginawa ta mallaka. Fa in yassara Allahu lakal jama', in Allah ya sauƙa maka hadawa tsakanin ayat da hadisin fajma, sai ka hada a hada nasoshi don ayi aiki da su. Wa in lam yatayassar, in bai sauƙa ba hada nasoshin bai sauƙa gare ka ba, fa qala, sai yace amanna bihi, mu mun yi imani da shi, kullum min inda rabbina, kowane da wurin ubangijinmu yake. Wannan dai ayat Qur'ani ce mun gaskanta ta, wannan kuma hadisi ne sai manzo Allah shi ma mun gaskanta shi, shikenan sai ka bin ma Allah ilimi, in bai sawa gare ka hada suka yi aiki da su ba. Wa aqida tuna, abinda aqidan mu ahlus sunna, anna Allah la mathila lahu, cewa Allah babu tamka gare shi. Fa bi hadha taslamu amama Allah ta'ala, da wannan za ku kuta gaban Allah. Hadha kalamullah, wancan dai magana Allah ce, laysa kamithlihi shay'un. Wa hadha kalamu rasulihi, wannan kuma inna Allah khalaqa Adam ala surati, maganar manzon ta sace, yana yiwa maganar manzon Allah ta tabbata gare ta saba maganar Allah. Wa kullun haqqun, wal kullu haqqun, kowacce gaskiya ce. Wa la yumkinu an yukadhiba ba'duhu ba'dan, bayyuwa sashin ta ya kare ta sashi, maganar Allah ba za ta kare ta hadisi ingantacce ba, haka hadisi ingantacce ba zai kare ta maganar Allah ba. La'annahu kullu khabarin, saboda dukkan su labari ne, wa laysa hukm, ba hukunci bane, kai yun sahu balle wani shahi wani. Fa aqulu, sai in ce hadha nafyun lil mumathala, wannan korewa ne ga tamkaceceniya. Wa hadha ithbatun lisura, wancan ita ayat laysa kamithlihi shay'un, korewa ne ga tamkaceceni, ba wanda attamkar Allah, laysa kamithlihi shay'un. Wa hadha, shi kuma hadisin inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, ithbatul lisura, tabbatar da sura ne. Fa qul, sai ka ce inna Allah laysa kamithlihi shay'un, to Allah babu abinda aka kama da shi. Wa inna Allah khalaqa Adam, kuma Allah ya halicci Adam ala suratihi, akan sura tai. Fa hadha kalamullah, wannan maganar Allah ce. Wa hadha kalamu rasuli, wannan kuma maganar manzonsa. Wa wal kullu haqqun, kowaccen su gaskiya ce, numinu bi mun imani da shi. Wa naqulu, kun muna cewa kullum min inda rabbina, kowaccen su da wurin ubangijinmu, don hadisi in ya tabbata shi ma wahayi ne. Wa naskutu, sai mu yi shiru. Wa hadha huwa ghayatu ma tasri, wannan shine matukar abin da hake samun iko. To wannan amsa dunkulalliya kenan. Wa amal jawabul mufsal, in Allah ya kai mana rai jibi, to amsa fayyatacciya kuma ita ko gashi nan zai kawowa, in Allah ya kai mana rai jibi sai mu tashi nan. To Allah ya shiryar da mu. Wai.